goodness free. Say that your colors, faded colors are
give
blue.
Me your colors.
Could this be?
Show me your colors,
faded colors are
I need
blue.
To
colors.
See your
could
colors.
This be?
Show me your colors,
faded colors are
give
blue.
Me your
da 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 da